Zanga-zangar da aka dade ba ga irin ta ba zuwa hukumar zaben na zuwa ne bayan kotun daukaka kara ta ba da hurumi ga dan takarar na PDP Atiku da na Labour OB su duba kayan da ake amfani da su wajen zaben musamman na'uran nan ta Vivas da ake cewa mai hana magudi ce da yan adawa suka ce sam ba a mai amfani da ita ba wajen aika sakamako kakakin kamfen din Dino Melaye ya ce sam ba za su amince da sakamakon ba kuma sun nuna hakan a lokacin da suka fice daga dakin bayyana sakamakon gabanin kammala kawo sakamakon zaben
ko ke ci zabe saboda haka an ga ai mana magudi a sauke zabe nan gaba ɗaya ba mu yaddar ba da abubuwan da aka yi ba saboda kowa a duniya ya san cewa ba ai adalci ba ai ne da kanta da san cewa wannan karin mun lashe takobi ba yau kadai zamu zo ba gobe zamu zo jibi zamu zo gata zamu zo sai mun samu ƴancin mu sai ai mana gaskiya sai ai mana adalci jana'iza muka zo yi jana'izan barayi jana'izan mututa jana'izan ƴan yaudara shi muke yau sai sa muka zaba wannan bakin kayan dole duk duniya ta san cewa an cuce mu dole masu wanda za su zauna kan wannan maganan a Supreme Court da Court of Appeal su san cewa an cuce mu su san cewa ƴan Najeriya sun nuna rashin yaddar su sun lashe takobi ba gudu ba ja da baya wannan karin ba za mu yadda ba
tawagar ta mika wasika da ke kunshe da dukkan korafe-korafen yan adawar inda kwamishina mai kula da wayar da kan masu kada ƙuri'a na hukumar Festus Okoye ya karba yayi alwashin mikawa ga shugaban hukumar Farfisa Mahmud Yakubu
that this commission is a listening commission this commission is a public trust and this commission belongs to the Nigerian people our allegiance is to the people of the Federal Republic of Nigeria
hukumar nan bata daukar umurni daga wajen kowace jam'iyyar siyasa aikin ta ga yan Najeriya ne zamu dau mataki kan sashen wasikar da ya shafi shari'a kuma zamu duba dukkan abin da aka rubuta inji Okoye in za a tuna bayan zaben 2011 gabanin zaben 2015 shugaba Buhari da kansa ya jagoranci irin wannan zanga-zangar zuwa hukumar zaben da samun rakiyar shugabannin APC karkashin John Odigi Oyegun inda ya nuna shi ma san ba su amince da sakamakon zaben 2011 ba da buƙatar lalle a yi adalci a zaben 2015 inda kuma cikin ikon Allah ya lashe zaben. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.